أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبويا تبتك الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي wanda da ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta sake haduwar mu domin ci gaba da karatun wannan littafi na al-manzuma al-hadiyya ta ibn abi dawud a yau muna talata 15 ga watan zulqa'ida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 443 wanda ya daidai da 14 ga watan 6 miladiya ta 2022 insha Allah wannan shine darasin mu na 5 kenan a cikin wannan littafi kuma a wancan darasi mun tsaya baiti na 22 wanda mun gani malam da ya kawo mana baiti na 21 malam da ya kawo mana abin da ya shafi magana kan kaddara yace wa bil qadari al maqduri aykin fa innahu di'amatu ikli dini wad dini afyahu haka kuma akan magana akan abin da ya shafi munkar da nakir da kuma abin da ya shafi alhaud da mizan shine malam yace wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala alhaud wal mizana innaka tumsahu wato kada zamanto an same ka kai mutum musulmi kana inkarin abin da ya shafi almunkar da annakir wanda wasu sufofi ne na wasu mala'iku wanda suke zawwa su tada mutum wato a cikin kabarin shi kamar yanda hadisin albara bin Azib hadisi dogo wanda la'alla wani lokaci mun dauko shi mu karanta shi ga baki daya wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tayi janaiza wato ta wani daga cikin mutanen Madina da suka shiga cikin cikin makabarta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamna ana ginin kabari kafin a daidaita a jahaza a sanya gawa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki wani icce yana tsokana kasa haka sai yake ce ma sahabban shi su nemi tsari da azaba kabari har so uku ya kawo dogon hadisi ne wanda insha Allah wani lokaci zanmu sa karatun makaranta irin dogayen hadisan nan kamar yanda akwai hadisi shafa'a shi ma wanda hadisi ne yana da tsaho kenan a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan abin da ya shafi almunkar da annakir wanda za su zo su tada ka su maka tambayoyi guda uku ba tambayoyi ba kenan irin wancan na wanda ake cewa ya ayyuhal malakani ko menene idza ja'aka al malakani da zaka gani Allahu musta'an abubuwa sai a hankali zaka gani wai mutun ya mutu waliyatin yana raye ya zamanto an karantar da shi yanda zai koyi muka ce wancan karatun mun gani cewa dacewa ce ta ka samu Allah subhanahu wataala ya taimaka maka ka bada wannan amsar tambayoyi saboda Allah subhanahu wataala yana fada yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wato sai ka samu tawfiki daga wajen Allah subhanahu wataala ta kun zakka iya furuci duk iya fasaha ka duk iya logarka duk iya karatunka ba a zo alakanta maka ba koda a ce kana kwalke ne ya zamanto ana gai kana zakka maimaita idan Allah ya yi nufe ka ba zakka gai ba zakka gai ba mun ba da misali muka ce mafi yawa nan dukan mudalibai ne da yawa zakka zo an shirya za a shiga jarrabawa kai karatu ka san wannan shafitir din ko wannan mawdu'in ga baki dai ka hargace shi amma a zo jarrabawa ke siyon ta farko a maka cikin shafitir din nan ka kasa kawo ta wannan ya ishe ka misali to tawfiki ne daga wajen Allah barantana ka cin an tambaye ka man rabbuka ma dinuka man nabiyuka ka sani a nan duniya to in a can Allah bai maka tawfiki ba baka iya bada ba barantana a zo a ce idan mala'iku sun tambaye ka akan addininka akan wannan inka akan ka mutu kuma ake gayi ma wannan kaga abin dai akwai abin da ya shayi shedani ya kawata ma mutane wasu abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ga baki da kenan wannan abin da ya shahi munkar da nakir a cikin kabari zasu tada ka sama wannan tambaye yana daga cikin malamin da ya allafa littafi akan wannan usul guda uku shine al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya allafa littafin shine al-Usul Thalatha akan ya gina littafin shi akan wannan tambayoyin na kabari da za a maka wato guda uku kenan azabar kabari wannan gaskiya ne da kuma na'im al-ni'ma da ake samu a cikin kabari ita ma wato gaskiya ne wanda duniya mun sani gida uku ne ko kuma rayuwar mutum gida uku ne dar na duniya da kuma kabari da kuma wato ranar lahira kenan duniya ita ce ka mutu ka tai kabari wani wuri ne na wato intizar wani wuri ne na wato jira na jira ne zaka yi kawai ya zamanto kiyama ta tashi ka tai kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir malamai suka ce zurtumul maqabir wannan ziyarar da aka kawo nan kenan kabari ba waje bane ba wato na zama haka kuma mun gani akan abin da ya shahi wato hawd shine wato tabki na alhawd na annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake fada a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kowanne annabi yana da hawd yake bada da labarin hawdin shi tabkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake a farfajiyar ranar tashin alkiyama yace masiratu shahrin wato tsawon shi da hwadin shi duka tsawon tahiyyar wata guda ne kenan wannan babban tabki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka kenan yau insha Allah zan mu tashi fadan malam da ya fada akan baiti na 23 malam yake cewa wa qul yukhriju Allahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajida ajsadan min al-fahm tutrahu ala nahri al-firdaws tahya bi ma'ihi كحب حميل السيل إذ جاء يدفعه. وتوالن بيت تكا مالن ديكا ومن غدابيو زي من بياني أكن وتمزئم ما أبوتا وتزنيبي. لعل ببن زنيبي كوكما كرمن زنيبي. شين مالن يتي وقد يخرج وقل يخرج الله العظيم بفضله. كفتاة كي وندك كدا عقيدة أهل السنة والجماعة. cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai hutar wasu minan nari daga cikin wuta zai hutar da wasu mutane bi fadlihi da falalarsa ajdasan wasu jiki minan fahmi wanda wuta ta cinye su sun koma garwashi to farahu za a jeho su sai yace ina ne za a jeho su yace ala nahri fil firdaws tahya bi ma'ihi akan wani kogi wanda yake a cikin firdaws cikin aljanna wanda zai zamanto wannan kogin an musu wanka sai su tsuro jikin su ya dawo yace kamar hubbi hamilis sayli iz jaa yatfaw kamar yanda babban korama babban wadi idan ya zo zaka gani ya zo da ciyawa ya zo da wani abu amma daga ƙarshe zaka ga wannan abubuwan da sun koma wato gehe ruwan ya huce kenan wannan malam ya kawo shi dan ya nuna mana cewa dukkan mutumin da ya zamanto yana da tauhidi bai shirka ga Allah subhanahu wataala to ko mun jimawar da yayi a cikin wuta Allah subhanahu wataala zai hudo shi bi fadlihi da falalashi wanda falalaje falalaje ta Allah subhanahu wataala ya sanya cewa dukkan mutumin da ya mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin hadisi cewa haƙƙin Allah subhanahu wataala da yake kan bayi cewa su bauta mishi kada su hada bautar Allah da wani haƙƙin bayi kuma da yake kan Allah subhanahu wataala shine idan ba su hada bautar shi ba da wani ba zai azabtar da su ba idan sun hada bautar Allah da wani to Allah subhanahu wataala zai azabtar da su kuma in ya ga dama zai iya ya gafarta musu wannan falala ce da rahama ta Allah subhanahu wataala mu ba da misali shine misali a ce wani ka kawo mini kaza ko kuma kowa ya kawo ruwa guda biyar fiya wata biyar sai wani bai kawo ba fiya wata biyar idan na kyale shi mi na mishi alfarma na mishi falala idan wanda bai kawo ba na kama shi da laihi ba ai yayi laihi ne saboda an ce ya kawo bai kawo ba kenan wasu Allah subhanahu wataala zai zo a ranar tashin alkiyama ga sunan sun zo da zunubi Allah subhanahu wataala zai gafarta musu kamar yanda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Aisha da take cewa man nukishal hisab halak aw watar waya uzi duk wanda aka yi munakasha ta hisabi tare da shi to hakika ya halaka za a yi mishi azaba Aisha take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama to yaya ne munakasha hisabi yanne za a ce amma mutum munakasha menene ake cewa munakasha Allah subhanahu wataala ya tsare ka a ranar tashin alkiyama yace wani dan wani kai ne kai kaza kai ko ka furta ka ce a'a ba kai ba kai kenan kaga ka fara munakasha Allah kare mu daga wannan in ka ganka ka fara munakasha a ranar lahira to kawai kai dai wallahul musta'an amma idan menene ake so al'arf shine bujurawa Allah ya bujuro maka da ayyukanka cewa bawa na kai kai kaza 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 kace kwarai haka ne Allah subhanahu wataala dai karshe Allah subhanahu wataala yace to tun a duniya na koye ka ban tona maka asiri ba gashi nan a yanzu ma je kana gafarta maka kaga kai laifi to wanda kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara he sun shiga wuta to su ne da gwalgwadan imaninka gwalgwadan jima wanda zaka yi a cikin wuta idan ka shiga kai ne kake da zinubi an saka wuta to idan Allah subhanahu wataala ya kayyade shekaru kaza zaka yi to idan aka ida shine za a huddo ka a kai ka wani wajen wani ruwa wanda ake ce ma mun yi shi ko ma'ul haya ma'ul haya za a je a maka wanka sai ka tsuru wato ka dawo mutum wasu malamai suke cewa a cikin aljanna ma za a ran kana gani akwai kuna da alama daga hangan ku kenan san ku ne jahannamiyun Allah kiyaye muna so roƙon Allah subhanahu wataala ya sa fa kade mu shiga aljanna kenan shine malamin nan yake yi mana bayani kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama za a sanya ɗan aljanna cikin aljanna haka ɗan wuta a sanya su cikin wuta sannan Allah subhanahu wataala ya ce aje a duba a cikin huta a huddo duk wanda ke da kai gwargwadon ƙwayar zarra a cikin zuciyar shi na imani aje a duba ga baki daya wato duk wanda ke da kai gwargwadon ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyar shi wato za a huddo shi aje a kai shi wannan ruwa wato a yi mishi wanka sai ya tsuro jikin shi ya dawo wato a sanya shi aljanna kenan shine malam yace mana wa qul yukhrijullahu alazim bi fadlihi ka fada cewa Allah subhanahu wataala zai huddo wasu mutane daga cikin wuta wanda wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala shine yace minan nari kenan daga cikin wuta ajsadan wato wasu jiki wani jism wato minal fahmi tutrahu bancin sun koma garwashi sun koma sun kone dukan su to tarahu sai a jeho su zuwa ina ala naharin firdausi zuwa ga wani ruwa wata korama da take cikin firdausi tahya bima'ihi wanda da wannan ruwan ne zai zamanto wato an layar da su ka hibbisa hamilis sayli idja'a yatfahu kamar yanda korama idan ta zo wato take wanke wannan dauda da wani meye duke take tafiya da su kenan shine malam wato ya gayi mana nan al-firdaus suna ne na aljanna wace aljanna aljanna al-firdaus wace aljanna ce ita ce wasatul janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi cewa idan zan ku roki Allah aljanna ku roke shi al-firdaus saboda al-firdaus ita ce mafi kololuwa aljanna ita ce mafi fitiya awsatul janna ita ce mafi fitiya wato aljanna kuma samanta wato al-arshin Allah subhanahu wataala ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu wato al-firdaus sai malai yake fada wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddihu malai yace wa inna rasulullahi ai ka fada lalle hakika cewa imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shahi wato shafa'ashi zai ma mutane ceto kai imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shafa'a yana da shafa'a haka kuma wa qul ka fada fi azabil qabri game da abin da ya shahi azabul qabri haqqun gaskiya ne muwaddihun abune wanda yake a bayyane kamar yanda ayoyi da hadisai wato sun gabata a wancan karatun na irin yanda Allah subhanahu wataala ya fada annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab wato wannan game da abin da ya shahi azabul qabri kenan shine malam zai wannan fassaban fasali ne yanzu malam ya kawo mana akan abin da ya shahi shafa'a yana daga cikin al-usul na aqida ta ahli sunna wal jamaa shine imani da shafa'a imani da ceto ceto kala kala ne akwai babban ceto shafa'atul uzma ita ce babban ceto ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin wato hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wa cewa wani maqami a nema mushi wannan maqam maqamul mahmud wanda wannan maqami malamai suka ce shine shafa'atul uzma wanda Allah subhanahu wataala zai ba wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ranar tashin alqiyama kama hadisin shafa'a shi ma hadisi ne wanda yake da wato tsawo kuma yana daga cikin hadisul mutawatir yana daga cikin hadisi wanda suke mutawatirai ne wanda hadisin riwaya ta abi huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa shine shugaban mutane ranar tashin alqiyama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai gama mutane tun daga na farko da na ƙarshe gabaki ɗaya a gama su a wuri guda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace gabaki ɗayan su kowa yana nan sai ya zamanto gashi an matso da abin da ya shahi rana ta zo daidai kawunan mutane malamai suka ce kwakwalluwa kazakaji tana tafasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace an rasa yanda za a yi mutane su zo su kai wajen annabi Adam su ce ya Adam ka je wajen ubangiji a roƙa mana wato ceto kahin nan sai sun tuna mishi wato abin da ya shafi falalar shi su ce annabi Adam kai ne wanda Allah subhanahu wataala kai ne abul bashar kai ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta wato da hannayensa kai ne Allah subhanahu wataala ya umurci mala'iku da su yi maka sujada wato ka je ka nema mana ceto a wajen Allah subhanahu wataala anan annabi Adam sai ce ba ku gani cewa yau ubangiji yayi wani hushi wanda bai taba yin ba irin shi haka kuma a cikin aljanna an hane ni in zamanto in ci wannan itaciya na saba na je na ci wannan itaciye annabi Adam ya ce a ku tai wajen wani ba waje na ba yace su tai wajen annabi Nuhu jama'a a tare gabaki daya a je wajen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su zo su ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kai ne farkon ma'aika wanda Allah subhanahu wataala ya aiko ma wato mutane wanda suke a ban kasa kai ne kuma wanda bawa ne mai hakuri bawa ne mai godewa Allah subhanahu wataala ka roƙa mana Allah subhanahu wataala akan wannan yanayi da ake ciki cewa Allah subhanahu wataala ayi hisabi kowa ya san inda yake annabi Nuhu a lokacin shi ma ya maimaita musu cewa yau fa Allah subhanahu wataala yayi hushi wanda bai taba yin irin shi ba ya maimaita musu kwatankwacin wato abinda wato annabi Adam ya faɗi yace haka kuma ya kasance yana da addu'a wadda take mustajaba ya roki Allah subhanahu wataala aka halakar da al'umma yace a su tai wajen wani ba wajen shi ba mutane su koma wajen annabi Ibrahim aje wajen annabi Ibrahim a ce annabi Ibrahim kai ne khalilullah kai ne bada'in Allah subhanahu wataala ka nema mana Allah subhanahu wataala ceto shi ma ya maimaita musu irin wannan magana yace musu kuma na kasance yayi wasu ƙarairaki guda uku ya ambata musu cewa irin abin da ya faɗi sabanin haka daga ciki abin da ya zamanto cewa yaje ya sassare wato gumakansu aka ce wane ne aka ce babban su haka aje wajen annabi Musa a zo mutane su ce mishi kaza duka a ranar tashin alkiyama yace a ni ma yau fa bazan iya komi ba ubangiji yayi wato hushi wanda bai taba yin irin shi ba ce kuma ni na kashe rai dan haka ku je wajen wani a dubo aje wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam ce annabi Isa kai ne wanda Allah subhanahu wataala ya halicce ka ba tare da wato uba ba kuma kai ne wanda kai magana fil mahdi ka roƙa ma al'umma ceto annabi Isa ya ce Allah subhanahu wataala fa yayi hushi wanda bai taba yin irin shi ba yace kuma ba zai iya ba kuma ba ku gani ba yanda aka bauta mishi da kuma wasu abubuwa ce aje wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutane su zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ne ce ka makon annabawa kai ne wanda Allah subhanahu wataala ya gafarta ma zunubanka wanda kai da wanda zaka yi ma gaba in ka yi ka roƙa mana Allah subhanahu wataala da ya zamanto a roƙi cutan mu ka duba ka gani wato yanda al'umma suke ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata ruwaya zai fada ana laha, ya tai wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya je ya yi tsugunna, ya yi sujada a ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya lakanta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasu kalmomi na yabo, ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala, ya yabe shi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ce ya daga kanka, sal tu'ta, ka roƙa za a baka, washfa' tushaffa, ka nemi ceton wanda kake so za a ceton da kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dago kai ya ce, ya rab ummati ummati, ya rab al'ummata al'ummata, ya ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin za a yi ceton wato al'umma su zamanto su zo, ayi hisabi ga baki daya, dan wuta akai shi wuta, dan aljanna akai shi aljanna. Kenan wannan ita ce shafa'a, babbar shafa'a, wadda ita ce shafa'al uzma. Haka kuma daga cikin shafa'a akwai shafa'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da zai sanya ga wasu mutane, da manzanni, da mala'iku, ko kuma da mutane wanda suke managarta, salihan bayi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala, kenan malamai suka ce akwai sharadi guda biyu wanda yake shine na shafa'a. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kenan shafa'a da za a ce cin mutum akwai izini na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da izini tukun kai zakka je ka ceci wani. Haka kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da wanda za a ceta. Kenan wannan su ne sharadi. Ba irin mutane da suke cewa ba za a je a yi, za a yi furod in wasu wai. Wannan furod ce za a ji. An zo wai kamar abin, kamar ka ce wani mutane suna gama abin da ya shafi tashin alƙiyama, kamar wata ciwa-ciwa ce ta duniya. Kamar yanzu misali nan ba akwai bariyar ba. In an zo in baka da takardu yaya kake? Ka kewaye ko? To su haka suke tunanin cewa a ranar tashin alkiyama can ga jama'a can mummunai da wanda ba su bi su ba, da wanda ba su bi su ba, duka ana can gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ana taron hisabi. Su wannan masu ɗaukan 70,000 ko a gari ko a aljihu ko a menene, la'alla suna tunanin za su bi daga wani daji ne su kewaye su shiga da mutane aljanna. Ka ji daga furod? To wannan duka ba haka nan ba ne. Duka wannan abu ne na tasawuf, abu ne na sufiya wanda suka zurfafa a ciki, wato suke yin wannan, suke neman wato mabiya. Wanda dama kamar yadda mabiyan nasu suke faɗa, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanzuruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Kenan wannan duka abu ne wanda yake ƙarerake ne, ta tsinniya ce ta zo ta wuce. Ceto nama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da izini, ya ce wane ka je ka ceci wane, shi ne ka je ka ceci wane. Kuma su ma waye ake ba ma? Mutanen kirki wanda Allah ya yarda da su, waliyai na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya baka sai ka je ce ka ceci wane, shi ma dan an yarda da shi. Kuma ceton wannan bai shafi ba kahuri. Kahuri eh ne aka yi ceton shi, wane ne? Wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cece shi, ma ceton da aka mishi ba na a hutar da shi daga wuta ba, ya zamanto a wuta shi ne wanda yake da azaba karama, amma yana ganin shi ya fi kowa wato azaba. Haka ƴan wuta kuma suna ganin shi wannan a sawwaki ne yake, saboda ita azabar wuta ba karama azaba ba ce ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a mutuwa ba a rayuwa a ciki, kana neman mutuwar ba za ta zo ba. Kullama najjat juluduhum kuma baddalnahum juludan ghayraha, Allah ya ce liyadhuqal azab. Allah kare mu. Sha'anin ranar tashin alkiyama abu ne wanda yake gaskiya, abu ne wanda yake duk wanda ka gani yana haka ji, wani yana cewa da kumiyar duniya gwanda kumiyar lahira, wallahi bai san ba lahira, bai san ba lahira, bai san ba yanayi ne zai iske. Kawai abin labari ne yake, yana ji labari ya aza, ko irin yanda mu muke ciki ne a nan duniya, a zo a yi furar da inku, a shiga da kwana da ku, a yi kaza a yi kaza a yi kaza. Amma abin ba haka nan bane ba, abin ya huce lissafinka duk yadda kake tunani. Allah subhanahu wa ta'ala dai ya mana taufiki, ya samu daga cikin wato ɗan aljanna kai tsaye ba tare da mun buba wato wuta. Kenan shine malam ya kawo akan abin da ya shafi shafa'a, yake bayanin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai ceci wato gabaki ɗaya mutane, ita ce shafa'atul uzma a ranar tashin alkiyama, ta aje aje ayi hizabi ayi hizabi. Haka yace wa kul fi azabil qabri, ka faɗa game da abin da ya shafi azaba ta qabari cewa haqqul muwaddihun, abu ne wanda yake wato gaskiya, abu ne wanda yake bayyananne a cikin wato littafin Allah da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwaya hadisin Aisha da wata bayahudiya ta zo ta shigo wajenta ta tuna mata akan abin da ya shafi azabar kabari, tace Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ki daga azabar kabari. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta tambaye shi akan azabar kabari, tace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mata na'am azabul kabari haqqun, azaba ta kabari wato gaskiya ne akwai azabar kabari. Sannan kuma duk wanda aka sanya shi kabari, duk wanda aka sanya shi kabari sai kabari ya matse shi. Kamar yadda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa da wani zai tsira da abin da ya shafi kabari ya matse shi, da Sa'ad bin Mu'az ya tsira, wanda shi dalilin mutuwar shi al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta girgiza, amma Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bai tsira ba daga abin da ya shafi bamma, abin da ya shafi matsiwa ta kabari, sai dai gurgurdan aikin kai zamanto ya bude maka, Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kare mu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa mu nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da ya shafi azabar kabari. Shi yasa a cikin tahiyya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu addu'a, hadisin Abu Bakar yake cewa ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala kan abubuwa guda hudu, shine Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kulli idan kai tahiyya ka ringa wannan addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Sai malamin ya ci gaba da cewa wala tukfiranna ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa zul arshi yasfahu wala ta'taqid ra'ya al khawarij innahu maqalun liman yahwahu yuraddi wa yafdahu wala takum murjiyan la'uban bi dinihi ala innamal murjiyu bid dini yamzahu. Malamin ya ci gaba da mana wata mas'ala, ita ce ta hukuncin mutumin da ya kwada wani babban zunubi, wato na musulmi ne ya aikata wani babban sako, kuma da abin da ya shafi tsoratarwa da nisantarwa akan abin da ya shafi wasu mazhabobi guda biyu, ita ce mazhaba ta khawarij, wanda su ne ake ce ma khawarijawa da kuma wato murji'a. Wannan shine malam da zai mana bayani akan wannan. Malam yace wala tukfiran ahla salati wa in asaw, kai wanda kake da aqida ta ahli sunna wal jamaa, kai wanda kake kiran kanka mutum musulmi akan hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, to kada a same ka yace kada ka zamanto kana kafirta ahli salati wanda suke yin sallah. Wa in asaw, ko da sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sun yi zunubi, kada ya zamanto ka ce ka guri ne wane dan ya aikata wani aiki. Yace fa kulluhum ya'si, dukkan su jama'a, dukkan mutane suna sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, wa zul arshi yasfahu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma'abocin al arshi yana wato gafartawa, yana tajawuzi. Nan mas'alar da zamu hudu ita ce bangaren abin da ya shafi khawarij, ko kuma wasu daga cikin mutane musulmi wanda suna kiran kansu ahli sunna amma ba su san ba su khawarijawa ne. Saboda me? Abu kaɗan sai ka ji an ɗora ma mutum kabilasar, an ce wane kahuri ne, wane kahuri ne, to ka faɗa cewa wane kaza ne, ɗayan biyu ne, in ba kazan nan ba ne ba kai fa tana yiwuwa ta dawo maka, sai kana da dalili. Shi yasa malamai zaka gani akan abin da ya shafi Albani yana da wani littafi wanda ya sa mashi fitnatut takfir, in ban manta ba, fitnatut takfir. Haka akwai wani Ibrahim Ar-Ruhaili wanda malami ne a Jami'ar Islamiyya ta Madina yana koya a cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana da wani littafi at-takfir wa dawabituhu wato kafirtawa da kuma irin wato dabit dabit irin yanda zakka bi daki daki yaushe ne za a kafirta mutum aqida ahli sunna wal jamaa wai ba mutum ba daga yayi sabo ya saba ma Allah a ce wannan kafiri saban Allah bai hudda mutum daga cikin mutum musulunci sai dai in ya zamanto ya kai wata manzila ya kai wani lokacin da zai kai ya ce wai ko ya halatta abinda Allah bai halatta ba ko ya haramta abinda Allah bai haramta ba ko kuma ya dauki wannan abin halal ne to duka irin wannan abubuwa ko kuma ya wai kuta daga musulunci saka akwai huta daga musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala yake fadi man yartadda minkum an dinihi ai akwai ridda kenan duka wannan aqida ta ahli sunna akwai taka tsantsan wajen kafirta mutum ba kai tsaye ba mutum kawai daga yayi kaza a ce a wani kafiri ne shi yasa malai yace wala takfuranna kada la nahiya ce kada ya zamanto a same ka kana kafirta ahlus salati wanda suke gasarin suna sallah da yawa zaka gani a yanzu zamanin da muke ciki a samu mutane mutun yana sallah mutane musulmi a garin ku suke kace ga wani kafiri yana sallah kuma idan abin da ya shahi zunubi ne wannan murtakibul kabira yake ce mishi wanda ya fada babban zunubi khawarijawa su ne daga ka fada babban zunubi kawai ya zamanto ka kafirta shi yasa su khawarijawa wanda suka yi su kafirta mutane kawai ɗan shi'a ne ɗan shi'a su a dukkan su in kai ba ɗan shi'a bane kafiri ne kai kai kafiri ne jininka ma ya halatta to su khawarijawa yanzu sai a ƙarshe a lokacin da suka huto zamanin Ali radiyallahu anhu suka huto wajen su 12,000 suka huto suka yi zamanto khawarijawa ne Allah ya taimaka aka samu wajen 8,000 suka gane suka dawo to wancan bulbulin sune suka nashara wannan aqida tazo ana samun mutum ka gani kai tsaye ga wani kuna sallah da shi kuna kaza da shi kawai yace kafiri ne dan ya aikata wani babban zulubi kenan wannan ba aqida bace ta ahli sunna wal jamaa zaka ga mutane da yawa wani malami yake bada labari dan Najeriya ne daga cikin dalibai ne aka samu irin wanda suke da aqidar wannan ta kafirtawa yanzu tambayar da yayi yace wai yanzu malam ya halatta yayi sallah da kudin Najeriya aljuri yace to ka kudin kai kaje ka ringa sallai sai ce mishi yaren me sa yace a wai akwai hotunan mutane a ciki to hotunan mutane ba nan ba take yo mutane menene kuma kafure ne yace aka ce to ai akwai wani musulmi ne a ciki yace a shi ma kafure ne to ka gani wanda yake kafurta kowa ne gani ya kafurta shi karshe khawarij matsalar da suke samu yanzu zai zo da sahiya ya kafurta kanshi in aka jima kuma ya kalba shahada kuma ya dawo musulunci haka yake ka gani ya shiga cikin dimuwa kai baka da addini baka samu ba nutsuwa ka kafurta wani daga yayi kaza ka kafurta shi shi ma in yaje wani abu ka kafurta shi a cikin su ba shi yasa ba yanzu ma a irin wannan masu yaƙe-yaƙen da suka addabi mutane Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen su zaka yi anci a cikin su ma an yi fada to la Allah wata mas'ala ta zo wani ya kafurta wani cewa kai ka wannan a kama mutane musulmi suna sallah kaje ka kashe suka ce kafure ne to me zaka ce ma Allah subhanahu wataala shi yasa aqida ta ahli sunna wal jamaa Allah subhanahu wataala mutum idan ya zamanto ba azlibi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da an kawo wato wasu mutanen da za su ringa zunubi suna roƙon Allah ya gafarta musu zunubin wannan shi yake tabbatarwa Allah subhanahu wataala cewa al-ghafar idan babu wanda suke zunubi to Allah kuma yace al-ghafar sunan shi mai gafarta zunubi to wa za a gafarta ma kenan su tabbata tabbata ba kenan dole al'umma annabawa ne kadai ma asumai su ne kadai busu zunubi Allah ya kare su amma kai wanda kake bawan Allah kana zunubi shi yasa kamar yanda zan mun zuwa akan abin da ya shahi imani yana karuwa yana raguwa da me yake karuwa da aikin lada da me yake raguwa shine da abin da ya shahi wato zunubi da saban Allah idan duka wannan mas'ala ce ta aqida ta abin da ya shahi aqida ahli sunna wal jamaa kidan malam shine yace kada ya zamanto a same ka kana kafirta wanda suke sallah koda sun saba ma Allah subhanahu wataala, saboda me? Saboda ubangijinka Allah subhanahu wataala wato ya kasance fa kulluhum ya'si, dukkan mutane suna saba ma Allah subhanahu wataala, wa zul arshi yasfahu, shi kuma wato ma'abocin al'arshi Allah subhanahu wataala wato yana rangwamawa Allah subhanahu wataala yana gafartawa. Mu duba farkon surat al-ghafir, Allah ne yace ghafir az-zambi wa qabil at-tawbi shadid al-iqab, kenan dole ya zamanto abu a cikin rayuwa da ake tahiya, a cikin nasiha da ake, a cikin wa'azi da ake yi kullum, at-targhib wa at-tarhib ne, a tsoratar a kwadaitar. Kada ya zamanto a same ka kai kullun nasiha da kake yi kawai kwadaitarwa kake falala falala, daga an ganka falala ka zamanto malam mai falala, wanda galibi idan ka goma kuma hadisan falala mafiyan su akwai raunana wanda ba su inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda idan ka duba cikin bangaren malama hadisi hatta karkan suke cewa idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna wa idza rawaina fil fada'il tasahalla, akan ruwaya idan aka zo wannan abu halal ne ko haram, malama hadisi bangaren isnadi tsanani suke sawa, saboda wannan doka ce daga Allah, aiki ne za a sa cikin shari'a. Amma abin da ya shafi fada'il sai ya zama to ana dan daga kafa, shi yasa ake samu akwai cikin daga cikin malamai wani wanda ya ga mutane sun nisanta da alqur'ani, ya dauko alqur'anin gabaki daya ya kirkira hadisai kowace sura yayin da ya nema mata falala, duka hadisai na kirkire, aka tambaye shi dan me yasa, yace a ya ga mutane sun bar alqur'ani shine ya musu wato dan su dawo alqur'ani, kaga hadisai ne wanda ba su inganta ba. Kenan mafi yawa a ringa zamantowa ana at-targhib wa at-tarhib, shi dai abinda zan mu fahimta anan shine kowa yana sabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dukkan dan adam mai kuskure, fiyayyen mai kuskure idan yayi zunubi shine mai tuba ga Allah subhanahu wataala, shine malam ayya ce fa kulluhum ya'si, dukkan su suna saba ma Allah subhanahu wataala, shi kuma Allah subhanahu wataala yana gafartawa idan ka je wato ka koba ka shi. Allah subhanahu wataala yake fada qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudh dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, kenan wannan Allah subhanahu wataala yana gafartawa. Sai malam ya ci gaba da ce mana ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه وتبيتي نجبا ما لك توا كذا أساميك ولا تعتقد كذا أساميك كنا قدرتي رأي الخوارج رأي الخوارج جوا وندمك شيء ما سكافرتا وتمتاني مسلمي سمعنا يتي وإنه كسند توا وإنه كسند توا مقال wata kawai fada ce liman yahwa, ga mutumin da yake son zance shi, kuma wannan fadai yurdi zatta jefar da shi, zatta kifar da shi, saboda kana kafirta mutum karshe kai ne abin zai dawo kanka, wai fadahu tana kuma kunyatar da wato mutum. Kenan malam da yana kara maka tashidinka kada a same ka kana imani da wannan abin da khawarijawa suke yi suna kafirta wato mutane, suna kafarta mutane saboda wannan kawai fada ce wanda su ra'ayin su ne suke bi, san zuciyar su ne suke bi. Wanda daman kuma wannan kashe-kashen da zaka gani mu'tazila khawarij akwai tawaif yawa, duk da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa al'umma shi za ta kasu wato kaso 30 kaso 73, dukkan wannan firqa'in banda guda daya firqa ne na san zuciyar su, dukkan su hanyar gudaci illa wanda suke kan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal dai khawarijawa wato aqida ce wanda bai kamata bai zamanto mutum musulmi yana da wannan aqida, kenan shine malam yace kada ya zamanto a same ka kai kudurin wannan aqida. Sai ya ci gaba da cewa wala taku murjiyan la'uban bidinihi الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح بيتي نغبا كما مالن يا كاو مانا كان ابن ده يشافي المرجئه المرجئه سوني وندا aqida su suke ganin cewa imani kawai da kace kai imani shikenan ya isa ba bai kai ba aiki wanda mun sani aqida ahli sunna wal jamaa imani menene fada da kudircewa da aiki su da suka ce banda aiki sun hudda aiki bai cikin imani kinan kaga idan kai a aqidan murji'a kace kawai kai imani kai shikenan shi yasa sallah ma ba sai kai ba kawai kai kai imani shi yasa suka ce kuma imani bai karuwa bai raguwa kaga wannan duka aqida ce wanda take fasida ba daidai bane ba yanzu kai ka ce imanin ka da nan su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sa Abubakar daya ne ka san kwarai ba daya bane ba wanda zasu bada dukiyar su gabaki daya kai yanzu kana ana neman taimako ga wani dala 20 aljun kuma baka iya raba ba ka bada kuma ka gama kanka da su kace imani daya ne ai ba daya bane ba to su sun hudda aiki daga cikin imani shi yasa su ma suka tabe su in shi yasa mallan nan yace mini wala taku murjiyan la'uban bidini kada ka zamanto murji'a dan murji'a la'uban bidini kana wargi da addinin ka kana wasa da addinin ka dan mi wace maka wasa saboda kai ba kai sallah abinda yake wani na kawara kace imani kai imani ko shikenan ko kai lahiya launi su a wajen su sai ka je ka shigo le baka ka je ka more ka je ka yi komin ka lahiya lau to kaga ai wannan wasa da addini ka je ka dauko piyanon ka ka je ka yi dai to kenan kaga wannan duka abinda ya shahi wato aqida ce wanda ba daidai ba shi kuma dole aiki yana cikin imani aiki yana cikin imani idan aikin kai saba ma wato shari'a kenan kaga hajji ma ba kai ba hajji ma aiki ce sallah aiki ce azumiwa to shi yasa mallan yace kada ya zamanto ka zamanto murji'i kana wasa da addinin ka wannan wasa ne da addini saboda an halatta ma dukkan wasu abubuwa wanda ya zamanto aiki ne na abin da ya shahi imani shine shi mallan yace ala ka sani cewa innamal murji shi wanda yake dan murji'a biddini yamzahu da addini ne kawai yake wato wargi da sauran lokaci nan sabon bayani ne kan abin da ya shafi imani duk da cewa yana da alaka da ƴan murji'a wanda suke wato suka hudda aiki daga cikin imani da Allah kenan zuwa satin saman Allah subhanahu wataala ya kai mu da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatun mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين